Abi Abdullah, ya Sarallah. Abi Abdullah, ya Sarallah. Abi Abdullah, ya Sarallah. Abi Abdullah, ya Sarallah. Ya Sarallah, Sarallah, Sarallah. Ya Sarallah, Sarallah, Sarallah. Ya Sarallah, Sarallah, Sarallah. Ya Sarallah, Sarallah, Sarallah. Abi Abdullah, ya Sarallah. Abi Abdullah, ya Sarallah. Abi Abdullah, ya Sarallah. Abi Abdullah, ya Sarallah, ya Sarallah, 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 ya Sarallah, 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 ya Sarallah. Abi Abdullah, ya Sarallah. Abi Abdullah, ya Sarallah. Abi Abdullah. Ya Sarallah, Ya Sarallah, 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 Ya Sarallah, 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 Ya Sarallah, 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 Abi Abdullah. Ya Sarallah, Sarallah, Sarallah. Ya Sarallah, Sarallah, Sarallah.
Ya Sarallah, Sarallah, Sarallah.
Hüseyin ağam hame miran.
حسین
برا حسین آقا همه میرن تو میمونی برا حسین تو میمونی برا ابی عبدالله یا سارالله ابی عبدالله یا سارالله ابی عبدالله یا سارالله ابی عبدالله یا سارالله یا سارالله 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 یا سارالله 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 یا سارالله 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 Ya Sarallah, Sarallah.